ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta ga rago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Babatunde Ahmed Oduwa, kuma mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda ya yi saurin samun rancen kuɗi daga bankin Amurka, wato Bank of America da Turanci. Yawa Babatunde, kana muna bayanin cewa bankin sun ba kuɗi daki-daki ne, to muna jin ka.
We sasu bani kudin abun nan for more for car 15,000. Nace no, ban siya mun ban siya sabon mota ba, nace zan habu kan bayi. So in I planning, so su kuma so ina aiki ga musu jobs ne fa, ina yi security yo, ina wai ina aika sai ne, ina aiki ga help ne kuma ina aiki ga wani ne casual disabled children, go go for me. So kaman 3 jobs. So dide I was off.
Ko ko nawa kake hada container guda?
Yeah, a one container dai kaman
dala nawa kake afani da shi?
Zai kai 20,000 depending on the in magana away just regular car, Toyota Camry, Honda Accord, RS330 da bani in Toyota Camry, Honda Accord end of discussion, baby boy discussion continue, evil spirit one Monday maybe 15,000. I want to hear magana away legs off. I want to hear if infinity gonna maybe how DPMW in big cars na, in big agent na, then I'm gonna get 20,000. So in each container, the galon, okay, come on. Okay. In ba mutashi, which are chicken, come on, could have you, in a fashion. Among in, you call 40, or by any, engine assumption, okay, 40, engine assumption, or by any, fashion, damn it. What could I there? Stepper, tires, for me, gonna, not that toys, ma, baby toys. Tire, baby toys, in an auction, you know, you have one auction, ma, they call it a hearing.
To kwana nawa kake ne ka hidda shi daga cikin tashan jirgin ruwan Najeriya? In container ya sauka misali.
In Jemadi dai daga nan is almost a month. MLS dai 6 weeks ne. Amma 4 weeks for Jemadi IS, 6 weeks for Sori dai, yanzu shi na haka yamma bai yi kai su ba, in kuma insha Allah. So, IS dai, IS, MLS, IS ma 6 weeks ne. Less than 2 months. Jemadi is faster. So, ni in my head, I'm like more advanced of him. So, Ghana, my physics, five, same as me. I'm very clear in his eye, Ghana. Most of America, yes, Gamoto, Contoka, all are known, and I give him a clearing 400. 450. I'm Ghana. I'm Ghana. I'm not a clearing 400. I'm 1001. I'm Ghana. I'm 2005. That's a clearing
3,035. Yes, 3,000. I'm not a motor.
Ghana Day is this one. The year Kuma the engine. The year Ghana is 10 years. Go money. Nigeria Day, Bama Ghana co any year ma and Nigeria Day you pay fine. I'm Ghana Day 2009 Camry, 2009 Camry in Nigeria, or 2008 Camry in Canada, 600, 550. Again 650 in Nigeria can clear it. I'm maybe 8,005. I'm not Ghana Camry, you see that same Camry. In back at the $3,035. Because when you are one fine, go to Germany. A Ghana, couple of big engine, ignited for something engine. So it's more expensive. I'm not gonna engine, but separate day can take easy.
To yanzu mun dai maganar kasuwanci sosai sosai Babatunde. Yanzu ina son ka gaya masu aure shin yaya kasuwanci yake a nan America idan ka kwatanta shi da gida musamman wannan da kake yi?
America dai, America akwai advantage. Kaga yanzu ma advantage of the Nigeria America dai. Ga ina credit ga for your offer up. Credit nan za ka sani ka kana president za ma za ka ce we akwai area that we free. Duba credit that is free.
Wannan bangare na mota kace, wannan bangare na mota akwai, kana samun saukin yin haka na
sosai sosai gabara is cheaper ma, because a piece here is more like you know real accident ne, every accident ne kuma an kama
hukuma kamar ne kamar ƴan sanda, kamar hukuma ba su kan dame ka su ce ka ka wani abu ko kuma ba kai wani abu ba ko kuma ya kamata ka biya wani abu.
I'm not a problem. I'm not America. We are 100% good. Ina da space na ba wanda yin ci su we he is of me was going on no ba ani a dike you are bring I have to talk can you buy from me don't think we why you here no what any problem but I didn't have to lose the gas no fast car here gas okay you're not full so the men they ba wani for the ba wani as in 100% okay.
Yan sanda ba su kama su ce container ka baka yi kaza ba ko kuma baka yi wani abu ko kuma masu an san haraji su ce baka biya ba. Ba irin wannan matsala.
No, no. A nan dai su ba a cikin ga container in the right place ya ce okay after 3 days. Then after 3-4-5 days ga $25 extra ba su ci $50 extra. Ba amma dai yan sanda ce mun fara don shi wani ya. Kafin ga lossin na ba bani.
To yayi sai dai zakta a nan barotun dai domin koyo ma kamar kullun lokaci ya muna halin nasa. Na sauri a tabbai ma cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe. Yanzu amadin bakon namu Babatunde Ahmed Oduwa da Julie Gration da Today's Sautin Shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kai bari in rame, hi ya alheri.